الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Shawwal shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan tara shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani game da tunanin mutuwa da takaita guri kafin darasi na yau muna da tambaya kamar guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa kacala dukiyar gado shin na da asali a shari'a kamar misali abinda zai yi jikka 100 a bar shi jikka 40 ko jikka 50 ko jikka 60 kamar gidan da zai yi miliyan 10 sai a karya shi a dawo da shi miliyan 3 ko miliyan 4 ko miliyan 5 idan gona ce za ta iya yin miliyan 5 sai a dawo da ita miliyan 1 ko miliyan 2 kace na dukiyar gado wannan ba shi da tushe a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani nau'i ne wanda yake na zalunci dukiyar gado daidai take da kowace dukiya yanda kake da dukiya ta kamallakarka wanda ba za ka iya karya ta ƙasa in dai ba wasu bukatun kuɗi ba kai ka kace lata to haka dukiyar gado ita ma tana da waɗanda suke mamallakanta bai halatta ba a wulakanta ta don haka idan mutum ya mutu ya bar dukiya duk abin da ya bari wanda za a kiraye shi a matsayin dukiya za a tattara shi gu daya idan aka tattara shi gu daya duk wani abu sai a kirawo masanansa su yi masa farashi su yi masa kuɗi su yi masa kima sai a tambaye idan dillalan gidaje ne sai a ce kamar gida kaza yanzu idan ana buƙatar kuɗi da gaugawa yayi nawa sai su gaya maka iya abin da yake gwalgwadon yanda wannan gida zai yi in dai ana buƙatar kuɗi a gaggauci idan ku za a yi jinkiri har Allah ya kawo mai saya wanda yake mai so to wannan gida zai yi miliyan kaza haka misali idan mota ce sai a je a tambayi waɗanda suke dillalan mota masananta wannan mota ta yi nawa hakanan idan wasu riguna ne in dai ba dangana ba za ku yi ku yi sadaka da su tare da yardan magada sai a je a tambayi dillalan wannan riga ta yi kaza wannan yayi kaza wannan yayi nawa to haka duk wani abu wanda yake mai sunan gado za a yi masa kima iya kima wanda take ta adalci in yayi miliyan 10 sai a dauke shi a matsayin shi na miliyan 10 ba dan kayan gado bane ba sai a ce a dauke shi a miliyan 5 an gane ku don haka wannan ba shi da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karya dukiyar gado a dawo da ita ƙasa wani nau'i ne wanda yake na zalunci tambaya ta biyu dan uwa yake cewa mutumin da azumi ya shekare masa wanda yake na ramuwa misali ana bin ka bashin azumi tun na bara wannan ramadan kin ya tardo ka sai yanzu bayan wucewar shi sannan zaka rama ya ji an ce akwai wajabcin bada akwai nauyin bada mudu akan duk mutumin da ya bar azumi ya shekara shin wannan mudu zaka iya hada adadin mudun gaba daya ka ba mutum guda ma'ana ka lissafa kamar na kwana 10 in azumi 10 ne ake bin ka ka hudda su gaba daya ko kuma a duyini ne zaka bada mudu anan abin da muke so mu sani lalle haka ne cewa idan mutum ya bar azumi ya shekare zai bada mudu, sai dai bada mudun ba wajibi bane, matsayin shi mustahabi ne anso, domin babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fada ko aiki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ana bin sa bashin azumi in ya shekare bai rama ba cewa in ya rama sai ya bada mudu, babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar an samu Abdullahi ibn Umar idan ana bin shi bashin azumi, azumin ya shekari idan zai rama kowane wuni madadin shi yana bada mudu guda, inda hali a kowane yini in ka kai azumi ka dauki mudun ka bada, kuma kakan iya tattara su, in azumi goma ake bin ka sai ka kai karshe sai ka hada wannan mudu goma, kana iya ba mutum guda, kuma ana iya karkasa shi a ba mutane da dama, an gane ku? Lalle ba kowa ba kuma ake ba sai wanda yake talaka, wanda yake mabukaci shine ake ba wannan mudu din, wanda mudu abu ne wanda yake sananne, wanda ake hudda zakata hudda kai, wanda kowane mutum ana hudda masa guda hudu, wanda dai bayani ya gabata nan kusa kafin wato azumi, don haka dai kenan anan wato kasancewar inda halin bada mudu mutum yakan iya badawa, ko yana da halin badawa in bai bada ba ba laifi bai, amma an so ne ya bada domin shi Ibn Umar yana badawa ba don komai ba, ku dan neman ƙara kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, darasi da ya gabata, muna cikin baban da ke bayani game da tunanin mutuwa da takaita guri, wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, wanda ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, bai dace ba ga mutum musulmi wanda ke da abinda yakan iya yin wasiya a cikinsa ya kwana dare biyu, a wata riwaya ya kwana dare uku, manzon Allah ya ce face a samu wasiyar shi tana rubuce a wajensa, wanda bayani ya gabata kasancewar rubuta wasiya akwai lokacin da yake zama wajibi, akwai lokacin da yake zama wato mustahabi, ko kuma mu ce yin wasiya akwai wadda take zama wajibi, akwai wasiyar da take zamantowa haramun, akwai wasiyar da take zamantowa mustahabi. Wasiya wadda take zamantowa wajibi, in ka tabbata akwai hakukuwan jama'a akan ka, bashi ko ajiya, ko kuma kai kana da wasu hakukuwa naka akan jama'a, to anan dole ne ka rubuta wasiya, an gane ko? Ka rubuta wasiya, rubutu wanda yake kyakkyawa wanda za a gane, ka rubuta wane mai sunan wane yana bi na kaza, wane shi ma yana bi na kaza, an gane ku? Ina da kaza akan wane, ina bin wane kaza, ina bin wane kaza, wane yana da kaya kaza a jiya a wajena, mun yi alkawari da wane akan abu kaza, wanda yake abu kaza gaya nashi ne, to wannan duka wannan wasiya wajibi ne mutum ya rubuta ta, duk lokacin da ya kasance akwai hakukuwan jama'a akan ka, ko kuma kai kana da hakukuwa naka akan jama'a, in aka ce hakukuwan jama'a waɗanda suke kanka kenan ya hada bashi, ya hada ajiya, sannan haka nan duk lokacin da ya kasance kana da dukiya, dukiya wadda take mai yawa, sannan kuma ga wasu daga cikin ƴan uwanka waɗanda ba su da gadanka, to anan malamai suka ce shi ma wajibi ne kai wasiya, domin wannan aya tana nan aya ce muhukama, Ubangiji ta'ala da yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, duk mutumin da ya kasance yana da dukiya ga wasu ƴan uwan shi waɗanda ba su da gadan shi, to wannan wajibi ne a kansa wato yayi wasiyar cewa in ya mutu a cikin dukiyarsa a dauki kaza a ba wani, a dauki kaza a ba wani, a dauki kaza a ba wani daga cikin dukiyar shi, an gane ko? Wannan farkon musulunci ne, Ubangiji subhanahu wataala ya wajabta ma muminai cewa duk wanda ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, ma'ana ka kwanta rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin mutum ya tashi, to wajibi ne mutum ya rubuta wasiya, ka rubuta cewa mahaifanka, uwa da uba a cikin dukiyarka a dauka za a ba su, danginka waɗanda suke mafi kusaci da kai, in ma shakikai, ko wanda uba ya hada ka da su, ko wanda uwa ta hada ka da su, sai kai wasiyar cewa a dauka za a basu daga cikin dukiyarka. To amma da aya ta gado ta sauka, Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shahi yin wasiya ga duk wanda yake da gado a cikin dukiyarka akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah a'ata kulli dhi haqqin haqqan fala wasiyata lil warith, yace duk wani mai haƙi Ubangiji subhanahu wata'ala tuntuni ya kasa ya bashi haƙin sa. An gane ku? Gado Ubangiji subhanahu wata'ala da kanshi ya kasa shi a dinasi wanda yake na Alkur'ani. Don haka sai manzon Allah ya ce babu wasiya ingantacciya ga wanda yake da gado. Duk wanda zai gaje ka, to wannan ba maganar kai wasiya gare shi ko kai wasiya, wasiya ce batacciya. Mun gane kenan inda wasiya take zama wajibi. Wuri na biyu kenan. Wuri na uku, duk lokacin da ka tabbata cewa jama'arka suna zauwa da wasu abubuwa waɗanda suka saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman abin da ya shahi hada-hada ta mutuwa, ma'ana zuwa yin sallah, zuwa wanka, zuwa binnewa da wasu abubuwa waɗanda suke biyo baya, duk lokacin da ka san cewa al'ummarka suna yin abin da ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa na bid'o'i, to wajibi ne ka yi wasiya kafin ka mutu. In ka mutu, kar a maka kaza, kar a maka kaza, kar a maka kaza. Me yasa kar a maka? Domin sun ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bid'o'i akan jana'iza sun wuce a lissafa, wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a littafinsa da ya yi a Ahkamul Jana'iz, a ƙarshen littafin ya zo da bid'o'i waɗanda suke akan jana'iza, aƙalla ya zana bid'a ta fi 50. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka karantar da mu akan haka, kasancewar duk wani daga cikinsu idan zai mutu mafi yawansu zaka ji suna wasiyar kar amun kaza, kar amun kaza. Kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya yi irin wannan wasiya, haka wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiyar cewa in ya mutu kar amai kukan makoki, kar amai kaza, kar amai kaza. To don haka shi ma wannan wajibi ne. In ka tabbata jama'arka suna kan waɗannan ayyuka waɗanda suke na bid'a, to kai wasiyar cewa kar a maka kaza, kar a maka kaza, kar a maka kaza, duk wani abin da ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina a takaice a wannan mahalli uku mun gane cewa wasiya wajibi ce. Farko dai lokacin da ya kasance akwai haƙuƙuwan jama'a akan ka, imma bashi ko ajiya, ko kuma kai kana da haƙuƙuwa naka akan jama'a, to wannan wajibi ne ka rubuta wasiya. Kenan na biyu, kasancewar danginka waɗanda suke na kusa wanda ba su da gado a cikin dukiyarka. Kenan wannan in kana da dukiya mai yawa dole ne ka yi wasiyar cewa a ɗau wani kaso a basu. Na uku kenan ka yi wasiyar cewa a maka jana'iza irin wadda jana'iza akan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A inda wasiya take zamantowa haramun shine lokacin da mutum zai yi wasiya, wasiyar da ta wuce sulusun dukiya, wannan haramun ne kuma ba a zartar da ita. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana wasiya ana zartar da ita daga cikin sulusun dukiya, kashi ɗaya daga cikin uku. Har ma bayani ya gabata, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa da mutane za su tauye wasiya daga sulusi su kai ta rubu'i, yace da shi yafi dacewa. Menene hujja? Yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasulusu kathiru, yace sulusun dukiya abu ne wanda yake mai yawa. Har ma Abubakar Allah ya kara masa yadda yake yin, yake cewa inda mutane yake cewa a tauye wasiya daga sulusi a kai ta khumusi, yace shi yafi dacewa. An gane ku? Kafin ya mutu shi Abubakar sai ya yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiyarsa. Sai aka ce masa, haba Abubakar, yaya za ka ɗau kashi ɗaya daga cikin biyar? Ai ya kamata ya zamanto ko sulusi. Sai yake cewa, yaya ba zan yardan ma kaina abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi ga kansa kuma ya yardan ma manzansa, kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiya. Domin Ubangiji ta'ala ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidhil qurba walyatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Don haka dai wasiya sama da sulusun dukiya wannan haramun ne, baya halatta. iya abin da ya halatta in za ka yi wasiya ka yi da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka, ko kashi ɗaya daga cikin hudun dukiya, ko kuma kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiya. An gane ko? Wannan kenan haramun ne mutum ya yi wasiya da abin da yake ya wuce wato sulusun dukiya. A inda wasiya ta kashi na biyu inda take zamantowa haramun, lokacin da mutum ya yi wasiya cewa a ba wani magajinsa, ma'ana wanda yake da gado a cikin dukiyarsa, ya ce a bashi wani kaso, ita ma wannan wasiya ce haramtacciya wanda kuma ba a zartar da ita. An gane ku? Ka ware wasu daga cikin magadanka, misali ko ƴaƴa ko wanda suke kannu, in babu wanda zai kare su game da cin gado, sai ka ce wani a ɗauka za a bashi. Ka yi wasiyar cewa wani yana da kaza a ɗauka za a bashi, to wannan haramun ne. Sannan wuri na uku inda wasiya take zamantowa haramun, ka yi wasiya da abinda Allah bai yarda da shi ba, manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai yarda da shi ba. Kamar misali, ka yi wasiyar cewa in ka mutu a ma sadakar uku da sadakar sati da sadakar arba'in da ta shekara, wannan haramun ne, wasiya ce haramtacciya. Ita wannan wasiya kuma bai ya halatta a zartar da ita. Duk wata wasiya in dai ta ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haramun ne a zartar da wannan wasiya. A inda wasiya take zamantowa mustahabi, ma'ana an so, lokacin da ya zamanto kana da dukiya, dukiya wadda take mai dama, to wannan ana buƙatar ka yi wasiya da wani kaso daga cikin dukiyarka a maka wasu ayyuka na alkhairi, ma'ana sadaka wadda ladanta yake gudana, irin gina masallatai, irin gina makarantu, irin gina rijiyoyi, irin gadar ma ɗaliban ilimi da tattafai na addini, irin da sauran hanyoyi waɗanda suke dai na alkhairi. To wannan ana buƙatar mutum in yana da dukiya mai yawa ya rubuta wasiyar cewa daga cikin dukiyar shi a ɗauka za a masa waɗannan ayyuka waɗanda suke na alkhairi. Amma in so samu ne, kafin mutuwa ta cin maka, ya fi dacewa ka yi ƙoƙari ka gabatar ma kanka. Wannan kenan in har mutum ya yi sake ya shiga rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin mutum ya tashi, to anan an so ya yi wasiyar cewa wani kaso daga cikin dukiyar shi a aikata masa ayyuka waɗanda suke na alkhairi. Yau insha Allahu za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ana Anas radiyallahu anhu annahu qala khatta an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam quduba fa qala هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط قطرا سيجارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله مهيبا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه القبة السجار الأعراب فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. واتو أنس بن مالك الله إكرمه سيدا كي تشوى khaffan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama khuduqa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana wato wasu zane. An gane ku? Ko kuma kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kurta wato wasu kurtu. Idan aka ce al-khaff a Hausa shine kenan zane, kamar misali mutun yayi tire, to haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana wasu irin zane. Faƙala sai yake cewa hazal insan, wannan zane da kuke gani, manzon Allah ya ce wannan shi ne mutum. Wa haza ajalu, manzon Allah ya ce wannan zane da kuka gani wato shi ne ajalinsa. Sai ya ce fa bainama huwa kazalik, yayin da shi ɗan adam yana kai kawo a rayuwarsa, yana fagamniya yayi nan yayi nan yayi nan, manzon Allah yake cewa iz jaa al khaful aqrab, zane wanda ya fi kusa da shi kai tsaye sai ya zo masa ya mamaye shi, wanda wannan zanen da ya fi kusa da shi wato shi ne ajalinsa. An gane ku? wato wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa mana kamar yadda karin bayani zai zo a hadisi na gaba. Wasu ƴan zane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana, sai yake ce ma sahabbai wannan zane da kuka gani manzon Allah ya ce wannan shine dan adam. Sannan yayi wani zane sai manzon Allah ya ce zane kaza ku da kuke gani wannan shine ajalin dan adam. An gane ku? Sai ya ce fa bainama huwa kazalik, yayin da dan adam yake kai kawo a rayuwarsa yayin nan manzon Allah ya ce idh jaa al-khattul aqrab, zanen da yafi kusa da shi kai tsaye sai ya mamaye shi, wato ita ce mutuwa. Wannan ita mutuwa abu ce wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koye ma bayinsa wato lokacinta, ba dan komai ba ko saboda wata hikima, domin mu kasance a kullum muna cikin shiri. Inda a ce dan adam ya san ranar mutuwarsa, abubuwa biyu za su faru. Abu na farko, babu kwanciyar hankali tare da shi, saboda kullum kawai shi lissafi yake, suran shi shekara kaza, suran shi kwana kaza, suran shi awa kaza. An gane ku? Abu na biyu wanda zai faru, in aka hadu da wanda yake malalaci, in ya san ranar mutuwarsa, to sai ya yi ta sheke ayarsa, sai ya bari lokaci ya kusa, sannan zai yi kokarin gyara kayansa. To amma saboda guzurinmu ya yawaita a gobe kiyama, mu dace da gidan aljanna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya koye mana ranar mutuwa, domin ya zamanto a kullum muna cikin shiri. To ita wannan mutuwa abu ce wadda tuntuni Allah ya riga ya kaddara mana, kamar yadda Bahaushe yake cewa barewa ƙari gudinki, wato hannun mai dawa za ki fada. Duk iya shekarun da kai a duniya, ko shekara dubu nawa kai ƙarshe dai ita ce mutuwa, kamar yadda aya ta gabata, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Don haka wani mawaki yake cewa kullu bin unsa walau qalat salamatuhu yawman ala alati alhadba mahmul wa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'alam bi annaka ba'daha mahmul. Yace dukkan wani da wanda mace ta haife shi, yace wa in dalat salamatuhu, yace koda zama lafiya wato ya tsawaita gare shi, ko koshin lafiya ko mun tsawon da tayi, yace yawman ala alatin hadba a mahmud, yace wata rana zaka ga an dauke shi akan makara, za a kai shi makomar shi. Sai yake sai wani ya kara masa wani baiti a karkashin wannan baiti, domin wannan baiti ne na Ka'ab ibn Zuhair, shine yace kullu bin unsa walau dalat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmud. Wani malami sai yace wa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'alam bi annaka ba'daha mahmud, in ka dau makara zuwa makabarta za ku kai ku binne wani, to kai sanin cewa bayan wannan gawa takan iya yiwa kai ne kuma za a koma dauka da wannan makara a kai ka kai ma abin ne ka. To dan haka kasancewar shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa mana misalin dan adam, yanda yana kai kawo a rayuwarsa. Manzon Allah sai ya zane yace wannan shine dan adam, wannan zane da kuke gani manzon Allah yace ajalin sa ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa yayin da dan adam yake kai kawo a rayuwarsa, idh jaa al-khattul aqrab ay idh jaa al-khattul aqrab, sai zane wanda yafi kusa da shi wato sai ya zo masa. Wanda ita mutuwa hu mu san da cewa katanar takalmi, ko mu ce hancin takalmin ka mutuwa ta fi ka kusa ce da shi, ba abin da yafi hancin takalmi kusa wato da ya tsarkafarka, to mutuwa ta fi wannan kusa ce da wannan. Kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min sharaki na alihi, yace dukkan wani dan adam da ka sani za a masa darmawalkinka a cikin iyalinsa. Kana cikin iyalinka kana kai kawo, ana faduwa ana tashi, wata rana mutuwa kawai sai ta zo ta tsame ka. Shine yace kullu mri'in musabbahun fi ahlihi, dukkan wani dan adam za a masa darmawalki a cikin iyalinsa. Sai yace wal mautu adna min sharaki na alihi, domin mutuwa yake cewa tafi katanar takalmi kusa da shi. To dan haka shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya mana misali a wannan hadisi na gaba. Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa khaffan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama khaffan murabba'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zana zani mai sukurwa hudu zani mai sukurwa hudu a turance mai ake kiran shi yawa a ce masa kare ko kuma abin da yake yawa kaman kare ake ce masa ko kenan abin da yake da sukurwa hudu ko shine ake cewa cube abin da yake da sukurwa hudu nan yana da sukurwa nan yana da nan yana da nan yana da to shine dai kamar misali ginin Ka'aba ai kaga sukurwa hudu gare ta kudu da arewa gabas da yamma kamar misali in mun dauki wannan takarda kenan anan akwai sukurwa guda hudu kamar zane ne haka ga ta sama ga ta kasa ga ta dama sannan ga ta hagu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana zane wanda yake da sukurwa hudu sannan sai Abdullahi dan Mas'ud yace wa khatta khabban fil wasati kharijan minhu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zana zane wato wanda ya fito daga cikin sa kamar yanzu misali haka ai zane ne mai sukurwa hudu da ya zana wannan zane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana zane daga cikin shi a tsakiya amma sai ya zama to har ya fito waje haka ga zane daga ciki tsakiyar manzon Allah ya zana zane zanen sai ya fito sannan sai ya ce wa khatta khubban sigaran ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana wasu kankanin zane wato a tsakiya an gane ko daga tsakiyar amma suna tunkarar zanen da yake cikin tsakiyar kenan daga nan kasa Abdullahi dan Mas'ud yake kwatantawa ya zana kankanin zane waɗanda kankanin zanen kenan suna kallon wannan zane wanda yake na tsakiya wanda ya riga ya fito faqala bayan ya gama wannan zane sai manzon Allah yace musu hazal insan yace wannan dai wato dan adam ne an gane ko sai yace hazal insan wannan shine dan adam kenan wannan zane mai sukurwa hudu gaba ɗayan sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hazal insan yace wannan shine dan adam muga zanen wannan kenan sai yace hazal insan wannan shine dan adam dan adam kenan shine a tsakiyar shine sai yake cewa wa hadha ajalu wato wannan abin da ya zagaye da shi gaba ɗayan shi manzon Allah yace ajalinsa ne kenan ta ko ina ajalinka ya zagaye da kai ya kewaye ka ba inda zaka guje ma mutuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke Ubangiji ta'ala yace mutuwa za ta cin muku koda kun kasance a cikin benaye waɗanda suke abin tsawaita ma gini lafazin buruj jam'i ne na burj in aka ce burj wato gini wanda yake mai tsawo wanda ake hawa goma ko sama da goma haka duk inda ka shiga wannan aya tana tabbatar mana cewa in lokacin ka yi mutuwa sai ta tarar da kai ta kunkulo ka haka Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul jumu'a qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun an gane ko Ubangiji ta'ala yace ce da su mutuwar da kuke guje ma fa innahu mulaqikum Ubangiji ta'ala yace me cin muku ce duk inda kuke sannan bayan mutuwa za a dawo da ku zuwa ga masanin abin da ke koye da abin da ke bayyana shine Ubangiji subhanahu wataala ya ba ku labari dangane da duk abin da kuka aikata a rayuwarku in ma na alkhairi ko na sharri kuma ku samu sakamako akan haka a wannan yini na alkiyama haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa ga munafikai waɗanda suke ma ƴan uwansu rarauka wai inda sun zauna a gida ba su fita fagen daga ai da ba a kashe su ba Ubangiji ta'ala yake cewa allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law aqauna ma qutilu qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin an gane ku allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law aqauna ma qutilu Ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda suke faɗa ga ƴan uwansu game da ƴan uwansu su sun zauna ba su fita fagen daga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, munafikai kenan. Sai suke cewa law aqauna ma kutilu, inda sun bi shawaran mu aida ba a kashe su ba, amma gaya sun bi shi sun fita fagen daga an gama da su. Ubangiji ta'ala sai ya ce qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin, ce da su in mutuwar ku ta zo ku ije ma kanku mutuwa in har da gaske kuke, cewa fita fagen daga shi yake gaggauto da mutuwa, zama a gida shi yake jinkirta mutuwa. To dan haka anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan shine dan adam, manzon Allah sai yace wannan shine ajalinsa, ma'ana duk inda dan adam yake ajalinsa ya kewaye shi. An gane ko? Sannan wannan sai yake cewa wa hadhal khabb alladhi fil wasad kharijun minhu amalu, manzon Allah yace wannan zani wanda yake tsakiya wanda ya riga ya huto, manzon Allah yace wannan guri ne na dan adam. Kenan me ake nihi da cewa guri ne na dan adam? An yi zanen tun daga tsakiya ya huto waje. Kenan dan adam har mutuwa ta cin masa shi bai ya cin ma gurin shi. An gane ku? Dan adam dogon guri, haka ɗabi'ar dan adam take. Sai kaga wanda ya ba shekara 60 baya ya tsiri gidan da za a yi shekara 20 ana gina shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ce rayuwar kwanukan al'ummarsa 60 zuwa 70 kalla ne wanda ke ketarewa. Sai ka ji mutun yana lissafin abinda nan sama da shekara 200 ma ba za su isa ba yayi. To shi dan adam tsawon guri gare shi. Dan haka anan manzo Allah yake cewa wannan zani wanda ya fito waje, manzo Allah yace shine wato gurin dan adam kenan, har ya mutu gurin sa bai cika. Don haka hadisi ya gabata tun a cikin babu tauba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan, sai yake cewa walan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man ta, da a ce dan adam yana da dawa guda na zinare cewa nashi ne, manzon Allah yace ahabba an yakuna lahu wadiyan, zai so ina ma a ce dawa biyu ne yake da. Kamar misali Sahara ta Niger, a ce gaba ɗayanta cike take da zinare kuma naka ne kai kadai, sai ka ringa gurin ina ma a ce Sahara biyu ce. Idan kana da biyun kar kai tsammanin burki zaka taka, ca zaka yi ina ma a ce hudu ce, in kana da hudu takwas kake nema, limkawa kake son ka ringa yi. An gane ku? Kar mu manta Annabi Ayyubu alaihi salam, wanda Allah ya jarrabe shi da halakar dukiya da halakar yaya, Allah ya dora masa rashin lafiya. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Ubangiji ta'ala ya cika masa rumbuna da zinare, an gane ko? Kuma mu ce Allah ya bashi dukiya mai yawa ta zinare. Yana wanka sai ya ga fara ta zinare tana gura. Annabi Ayyubu sai ya daina wanka ya je rije ta zai kama, ya kama. Ubangiji ta'ala sai ya masa rarauka ya ce ya Ayyubu, shin yanzu ban wadatar da kai ba game da wannan farin mi zaka yi da ita ta zinare? Ka tuna dukiyar da kake da ita ma. Sai ce ya Ubangiji na, yake cewa aini bazan wadatu ba game da rahamarka, rahamarka yawa gare ta. To haka dan adam dabi'a shi take guri gare shi. Yanzu mutumin da yake da miliyar guda, idan ya ganka da jikka guda sai ya ringa famar ya raba ka da ita ta zamanto ta shi. Saboda shi a iya burin shi kawai so yake ya ga cewa shi yake da dukiya, kuma so yake ya ga dukiyar shi ya zamanto ba ta ta wuce iyaka. Yanzu yau inda zaka tambayi mai kudin duniya gaba daya a iya abinda Allah ya mallaka mishi na dukiya, zaka ga cewa shi bai cin ma gure shi ba. Shi yanzu yana gurin ina ma a ce abinda yake da ya limka su 10 ko sama da haka. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wannan zani na tsakiya, manzo Allah ya ce gurin dan adam ne, zani na tsakiya wanda ya fito waje kenan gurin dan adam ne, har dan adam ya mutu gurin sa ba zai cika ba. Idan haka dan adam da jinin shi yake mutuwa a hanci. Sai yake cewa wa hadhihi al-khubab as-sigar, waɗannan kankanan zani, an gane ku? Waɗanda suke kallon wannan zani na tsakiya, sai manzo Allah yake cewa al-a'rab, yace masibu ne na yau da gobe. In an yi wannan hadari ya sha, to wani hadarin ba zai sha ba. In wanda shine yake cewa fa in akhba'ahu hadha nahashahu hadha wa in akhba'ahu hadha nahashahu hadha, in wannan musiba ta kuskure masa to wannan kuma sai ta same shi, in wannan ta kuskure wannan sai ta same shi, har akai musibar da za ta kasance shine karshen ajali. zaka samu mutumin da kasancewar rashin lafiya so nawa mutun yake kai wannan ka tashi kai wannan ka tashi kai wannan ka tashi wata rashin lafiyar shikenan sai dai labari to dan haka musibu ne waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi misali dan adam a kullun yana cikin jarrabawa in wannan musiba bata same shi ba to wannan ta same shi in wannan bata same shi ba wannan ta same shi ga musiba ta rashin lafiya ga musiba ta talauci ga tsoro ga baci rai ga wasu abubuwa da suke samun dan adam na yau da gobe to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya mana misali wanda sanya misali ɗaya daga cikin hanyoyi ne waɗanda suke na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba kwa kasancewar kusanto da ma'ana da fahimta saboda duk abin da za a maka a aikace a nuna maka shi to kafi saukin ganewa to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zana wannan zane kenan wannan na nuna mana kasancewar shi dan adam ya san da cewa ita duniya abu ce wadda tana cike da bala'i da musibu wanda kuma kowa da kasani wanda Allah ya halicce shi Allah sai ya jarraba shi jarraba nan in ma ya kasance ta hanyar wasu ni'imomi da Allah yake jaddada ma bawa ko kuma ta hanyar wasu musibu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dora ma bawa illa kasancewar ita musiba ga mumini ƙarin ɗaukaka ne na daraja da ci gaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a cikin hadisi sahihi duk wanda Allah yake nihin shi da alkhairi to shi Allah yake dora ma musiba man yuridillahu bihi khairan yusib minhu kamar yadda hadisin yake cikin sahihul bukhari to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi sahihi yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan la ashahid in asabatuhu darra dan adam idan musiba ta same shi mumini idan musiba ta same shi hakuri yake dauka wannan hakuri ko shine yafi alkhairi gare shi to dan haka kenan anan sannan mu san da cewa wato ya zama wajibi akan mu yi kokarin tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu yi kokarin gyara ayyukan da suke tsakaninmu da shi saboda shi ajali abu ne wanda yake ban makawa wanda kuma mutuwar nan Allah ya riga ya boye mana lokacinta kenan abinda ake bukata a kullum mu zamanto a cikin shiri dan a cikin mu anan ba wanda yake da tabbacin nan gaba zai kai minti guda wanda zai zo nan gaba kenan don haka dan adam ya zamanto a cikin shiri duk inda kake dai wannan ajali da Allah ya riga ya yanka maka idan yayi dole mutun zai tafi kamar yadda aya ta gabata walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فطرا منسيا أو جنا مضجيا أو مردا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace badiru bil a'mali sab'a manzon Allah yace ku rigayi abubuwa bakwai wato da ayyuka waɗanda suke na ƙurai wanda waɗannan abubuwa bakwai abubuwa ne waɗanda suke ban makawa dan adam in wani bai same shi ba daga cikin su to wani zai same shi waɗannan abubuwa bakwai kuma suna da matsala domin duk lokacin da ɗaya daga cikin su idan ya same ka to zai iya shamakance tsakaninka da aikin da zai kusantar da kai da Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kwanukan rayuwa sune hannun jarin mumini wanda ana buƙatar a kullun ya zamanto kana cikin ayyukan da za su kusantar da kai da Ubangiji subhanahu wata'ala to dan haka anan manzon Allah ya ce ku rigayi abubuwa bakwai sai ya ce bil a'mal da ayyukan da za su kusantar da ku da Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan sai ya fara zanu su sai ya ce hal tantaziruna illa faqran musiya. Manzon Allah ya ce ba komai ba kuke jira ku ƴaƴan Adam. Manzon Allah ya ce face talauci mai mantar da mutum ambaton Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Saboda dan Adam a rayuwarsa bai taba sa wata muguwar riga wadda take mafi muni, wato sama da riga ta talauci. Wal iyazu billah, Allah ya sanya garkuwa dubu tsakaninmu da shi. Kamar yadda bayani ya gabata, talauci ba shi da rana. Inda yana da rana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi tsari game da shi. An gane ku? Lalle ba kowa ba Allah yake jarraba shi da talauci kuma ya kai labari. To shine anan manzon Allah ya ce ba komai ba kuke jira illa faqran munsiya. Yace face talauci wanda yake mai mantar da mutum ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda kaddara cewa mutumin da yake da iyali, idan Allah ya jarrabe shi da talauci, farko dai kaga yana neman ruwan da za a sha, yana neman abincin da za a ci, yana neman tufafin da za a sa, gidan da za a shiga yake nema. Kawai kai kawon shi a rayuwar shi, shi dai yaya za a yi, menene yake nema? Abincin da za a ci a gidan shi. Idan ya fito da safe kawai wurin neman abinci yake, har sai ya kasance duk wasu ayyuka na alkhairi sun kubce masa akan, domin lokacin shi gaba ɗaya ya tafi akan neman abinci. Kaga anan kasancewar talauci na mantar da mutum game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka mantarwa anan, in ma ya kasance mantuwa, kana kai kawo akan neman abinci har lokacin wata ibada ya zo ya wuce ka. Duk da cewa kuma ba kowa ba lokacin ibada yake wuce shi sai wanda yake shagaltacce, wanda ya riga ya shagala. To amma talauci ya, in ya kai matuƙa, yana mantar da mutum irin waɗannan abubuwa. Sannan kuma talauci yana sanya kabar wasu abubuwa, wanda abubuwa ne waɗanda suke masu ladan gaske, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayansa. Yanzu misali zakka, talaka yana hudda zakka? Zakka ta mawadaci ce. Hakanan hatta da sadaka, sai wanda yake da wadata yake yin sadaka. Hakanan yan tabayi, hakanan haji da ciyar da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah. Waɗannan duk abubuwa ne waɗanda sun ratayu da wadata. To don haka anan manzon Allah ya ce ba komai ba kuke jira. Manzon Allah ya ce face talauci wanda yake mai mantar da mutum. Hal anan bi ma'ana ma annafiya, ai ma tantaziruna illa faqran munsiya. Kenan dan Adam ɗayan biyu ne, wani yana raye, Ubangiji subhanahu wataala sai ya jarrabe shi da talauci. Shi ko wanda talauci idan ya jarrabe, idan Allah ya jarrabu bawa, su da yawa zaka gani ƙasa duk faɗinta gaba ɗaya ta maka kunci. Wal iyazu billahi, sai dai wanda ya san cewa ita musiba in Allah ya dora ma bawa, Ubangiji yana nihi ne ya ɗaukaka darajarsa. To a irin wannan ne mutum zai yi haƙuri, ya yi ƙoƙarin kuma nema bakin gwargwadon iyawarsa. Sai yake cewa auginan muƙugiya. Abu na biyu, manzon Allah ya ce ko kuma ba komai ba kuke jira face wadata wadda take mai sanya ƙetare iyaka. Saboda ita ɗabi'a ta ɗan Adam da al'adarsa, duk lokacin da ya ga ya wadatu, to daga wannan lokaci sai mutum ya ringa ɗagin kai, ya ringa ganin cewa shi ma wata tsiya ce, musamman wanda imani bai samu zama a cikin zuciyarsa, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa dace. Zaka ga mutum dukiya tana karuwa, amma yana ƙara ƙasƙanta kai, yana mai da kanshi cewa ba kowa ba, domin ya san wannan dukiya jarrabawa ce ta musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake masa. Dukiyar Allah ya danga maka jarrabawa ce, wanda shi kuma mumini kullum fama yake ya ci jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To don haka shine sai ya ce auginan muqiya, yace ba komai ba kuke jira face wadata wadda take mai sanya ƙetare iyaka. Saboda su da yawa zaka ga mutumin da yana bin layi sau da kafa, abinda aka ce yayi yana yi, abinda aka ce ya daina yana dainawa bakin gwalgwado. Da zaran yayi wadata, sai kaga ayyukan da Allah ya wajauta masa ya fara tuzartar da su, abubuwan da Allah ya haramta masa sai kaga ya basu gaba. Wannan su da yawa akan samu su daga cikin yayan Adam. To kafin ka samu kanka a cikin irin wannan hali, kai kokari ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka waɗanda suke na ƙurai. Don haka Ubangiji ta'ala yake cewa innal insana la yabgha an ra'ahu istaghna, lalle dan Adam na shishigi na ƙetare iyaka lokacin da ya ga kansa cewa ya wadata. Sai kaga ya fara tuzartar da abinda Allah ya wajauta masa, abinda Allah ya haramta masa kuma sai ya fara aikata su. Na uku sai manzon Allah ya ce aw maradan mufsida, manzon Allah ya ce ko kuma rashin lafiya wadda take mai bata gangan jiki, ma'ana mai gurbata rayuwa gaba daya. Saboda duk lokacin da dan adam yake cikin koshin lafiya zaka same shi a cikin walwala da murna da nishadi, duk wasu ayyuka zaka ga yana yin su a cikin sauki wato da kuzari da murna. To amma duk lokacin da rashin lafiya ta samu dan adam sai ka gani zuciyarsa ta yi kunci, duniya gaba ɗayanta ta masa kunci. An gane ko? Idan rashin lafiya ta cimma dan adam zai kai matsayin wasu ayyuka na ibada wanda da yana yin su a cikin nishadi da kuzari, to a wannan lokaci baya iya yi. Wanda in rashin lafiya ta yi rashin lafiya maimakon da daga tsaye kake sallah sai ka ga an koma sallah daga zaune ko an koma sallah daga kwance. To don haka kasancewar rashin lafiya, in har yanzu kana da lafiya to ka tabbatar da cewa zuwa gaba takan iya yiwuwa rashin lafiya ta same ka. Kenan kafin rashin lafiya ta cin maka kai kokari ka kusanci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, kenan wannan ƙoshin lafiya ka ribance shi. Shine yace kenan aw maradan mufsida, yace ko kuma rashin lafiya wadda take mai gurbata rayuwa ta dan adam. Na hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aw haraman mufannida, yace ko kuma tsuha wanda yake mai karar da karfin jiki. Saboda in dan adam tsuha ya cin masa duka gangan jikin shi rauni yake, wanda da kana tafiya da kafafuwanka sai ya kai sai da sanda, wani lokaci da sandar ma sai ya gagara sai dai a ringa rarrahe, wani lokacin sai ya zamanto a gunda kake kwance ma sai an motsa ka in tsuha ya tsuha. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. To dan haka shi ma tsuha abu ne wanda yake ban makawa. Kenan tun lokacin da kake cikin kuruciya kana saurayi wanda yake maji karfi, to kai kokari ka ribanci kuruciyarka ka kusanci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ibada. Dan ayyukan da kake yi a zamanin kuruciya in tsuha ya cin maka ba za ka iya ba. Wani mawaki yake cewa alalaita shababa ya udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu, yace ina ma a ce kuruciya wata rana ta dawo in ba ta labarin yadda tsuha ya yi da ni. Wanda da lokacin zaka ga in kana matashinka abinda ya kai nauyin kilo 50 sai ka daga shi sama, amma sai ga yayin lokacin tsuha sahani wanda yake in ya kai litir 5 ma baka iya daga shi, ba za ka iya daga shi ba. Na biyar sai manzon Allah yake cewa aw mautan mujhiza, yace ko kuma mutuwa wadda take mai gaugawa wanda kawai baka tantance ba mutuwa sai ta zo ta mamaye ka. Wal iyadu billah, so da yawa zaka gani wa kuna zaune da mutum yana cikin iyalinsa ana hira da shi kawai daga Allah ne ba sai a jibabu shi. Ka sayo kayan cefa ne ka kawo a girka abinci, da ranar zaka dawo cin abinci kawai ranar ba ta yi sai a ce ai shikenan wani Allah ya karbi rayuwarsa. Nan da nan za ku yi alkawari da mutum kafin ka je mutuwa sai ta dauke ka. Kenan ita mutuwa abu ce wadda take mai mamayar mutum, don haka yace aw mautan mujhiza, yace ko kuma mutuwa wadda take mai gaugawa wanda kenan ba tare da shiri ba za ta zo ma mutum ta dauke shi. Kenan kai kokari ka rigaye ta da ayyuka waɗanda suke na kwarai, don ba wanda ya san ranar da zai mutu. Sannan na shida sai manzon Allah yake cewa awi dajjal fasharru ghaibin yuntazar, manzon Allah yace ko kuma dajjal, ma'ana daga cikin ba komai muke jira ko dajjal. Manzon Allah yace fasharru ghaibin yuntazar, dajjal shine mafi sharrin duk wani abin da ake jiran bayyana shi nan gaba, duk wani abu da ake jiran bayyana shi nan gaba wanda yake mafi muni to ba abin da ya kai dajjal. Shi dajjal wato kasancewar wata fitina ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicce ta, ma'ana dan adam ne, wanda kuma zai bayyana a ƙarshen duniya domin yana daga cikin alamomi tara waɗanda suke manya daga cikin alamomin tashin alkiyama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada sifar shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa idan sa na dama wato a makauce yake. An gane ku? ido ɗaya gare shi, kamar yadda manzon Allah yake cewa lalle ubangijin ba mai ido ɗaya bane. Sai ya ce wa innal masiha dajjal a'awaru al'aini liyumna ka anna ainahu inabatun qafiya. Sannan manzon Allah yace a tsakanin idanun shi an rubuta kafirun, a wata riwaya manzon Allah yace an rubuta kafun fa'un ra'un. Manzon Allah yace dukkan mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya rubutu da karatu idan ya ganshi zai karanta ya san wane ne. Amma kafiri da munafiki ko da ya iya rubutu da karatu in ya gani shi ba zai iya karantawa ba. Daga cikin fitinar da zai zo da ita, a damar shi akwai wutar shi, a hagunkin shi akwai aljannar shi. Manzon Allah ya ce in ya ce ka shiga aljannar shi ka shiga cikin wutar shi, saboda wutar shi aljannar shi. Manzon Allah ya ce wuta ce, wutar shi kuma aljanna ce. Zai iske yana yawo zai kewaye duniya gaba ɗayanta a kwana 40, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kowace ƙasa, kowane gari da jiya da sai ya saka kafar shi, amma banda Makka da Madina. Domin Makka da Madina manzon Allah ya ce akwai mala'ikun Allah suna kewaye da su suna gadi. Duk wani kafiri da munafiki Makka da Madina sai su watsu su sai su bi shi. Wanda a cikin kwanukan 40 wani yinin manzon Allah ya ce kamar shekara yake. Wanda zai tarda wasu jama'a sun yi wannan fari ya same su, a lokacin nan zai umarci sama cewa sama ta yi ruwa, take yanke ta yi ruwa. Ya ce ƙasa ta fito da tsuro, ta fito da shi take yanke. Waɗannan sai su rudu su bi shi. Kuma daman shi iya abin da yake kira a bauta masa shi ne Allah. Ya ce ƙasa gaba ɗaya duk abin da yake cikinta na albarkatu, na arziki, zinari da azurfa da sauransu ta watsu su da gwalagwalai, ƙasa ta watsu su. Ya sa mutum gaba ya raba shi biyu da shi, kuma sannan ya rayar da shi. Wannan duka jarrabawa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ware dandama da ɗan kabewa. Don haka aka shar'anta mana neman tsari da fitina ta dajjal a ƙarshen kowace sallah ta farilla. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. To don haka kasancewar zai zo, amma idan ya zo manzon Allah ya ce a bayan shi zage zagin shi, gutsiyar shi waɗanda za su rako shi, akwai Yahudawa na Asbahan 70,000 su ne za su rako shi. Wanda Asbahan birni ne wanda yana cikin Iran a yau, an gane ku, wanda daman da Shi'a da Yahudanci duka tsarinsu ɗaya, tafiyarsu ɗaya, an gulce da kan zabuwa. Wanda ya kirkira Shi'anci ba Yahude ne. To Yahudawan Asbahan manzon Allah ya ce Yahudawa 70,000 za su rako da jiya. Wanda kuma a ƙarshe dai Annabi Isa alaihi salam shi ne zai gama da shi. Daga sun haɗu da Annabi Isa zai narke irin yanda dalma take narkewa in an saka ta a cikin wuta. Wal'iyazu billahi. Don haka dole ne mu nemi tsari da wannan fitinar dajjal, domin fitina ce wadda Allah bai taɓa halittar wata fitina tun da ya yi duniya har izuwa kiyama sama da fitina ta dajjal. Duk wani manzo da Allah ya turo sai ya tsoratar da al'ummar shi, ya galgade su game da dajjal. Sannan sai yake cewa awis sa'a, manzon Allah yake cewa ko kuma alkiyama, kenan daga cikin abubuwa bakwai wanda kuke jira. Ita kuma alkiyama in ta zo za ta zo ne ita ma gamsake ba tare da jira ba. Wasu suna cikin cin kasuwa, wasu ana kaza ana hada-hada, kai tsaye kawai wanda Allah ya wakilta da busa ƙaho wannan mala'ika kai tsaye sai ya busa. Idan ya busa kuma kowa zai tashi daga aiki. Inda kake kawai ka meka kuɗi, za a meko maka kaya ka amsa, kiyama za ta tabbata akan haka. Wani ya tatso madara kafin ya kai bakin shi, kiyama za ta tabbata. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce awis sa'a ko kuma alkiyama, sai ya ce was-sa'atu adha wa amr. Ita alkiyama ita ce mafi tsananin musiba, sai ya ce wa amr. Yace kuma ita ce mafi tsananin daci. Duk wani abin da ka san mai daci, to kiyama ta fi shi daci. Duk wata musiba da ka sani, to musiba ta alkiyama ta fi ta tsanani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa bal ta'tihim baktatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Kiyama kai tsaye za ta zo. In ta rigai ta zo kwa, bayi sun yi kaɗan su maida ta, kuma ba maganar a jinkirta musu. In dai lokaci ya yi, wannan mala'ika zai busa ƙaho kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi. To waɗannan abubuwa bakwai, in wani ya kuskure maka, to wani zai same ka. Ka gani in har Allah bai jarrabe ka da talauci ba, to za Allah zai jarrabe ka da wadata, domin ita ma wadata jarrabawa ce. Wadata takan sanya mutum ya ratsi in kasancewar kuma ga rashin lafiya. An gane ku? Ga rashin lafiya kenan, in ba talauci kenan za a samu wadata, in ba a samu wadata ba a samu rashin lafiya. In ba rashin lafiya akan iya samun tsufa, in ba tsufa akwai misali wannan kasancewar mutuwa wadda take mai gaugawa, ko kuma kasancewar wato alkiyama gaba daya. Kenan waɗannan abubuwa ban makawa, kenan dole ne ya zamanto mu zamanto a cikin shiri mu riga yesu. Duk da cewa hadisin hadisi ne da'ifi, ko ma mu ce da'ifun jidda, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayaci wanda ake kiran shi Maharaz ibn Harun, wanda matsayin da malaman hadisi suka ajiye shi matruk ne, sun watsar da lamarinsa. Duk lokacin da aka samu marwayaci matruk a cikin sanadin hadisi, to wannan hadisi abinda zaka faɗa masa da'ifun jiddan. Amma kowace gaba daga cikin gabafuwan bakwai akwai dalilai waɗanda suke ingantattu, waɗanda sun kunshi ma'anarsa. Don haka anan dai hadisin yana nuna mana cewa mu yi kokari mu zamanto a cikin shiri, saboda ita mutuwa abu ce wadda take mai gaugawa. Nan za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.